sense they show the axis still is turning. And the acid torch of time is ever burning. And waves from the ocean glisten as they rise. They tell us that the night has luminous and glitter in its eyes. And you will be the ghost polishing the evening once again. And I shall be the sun, separating Christmas from the rain upon the shifting sands. On the flowing waves of boundless illusion, endless dreams have been lost in webs of confusion. Don't wait, for the morning may never awake. The time is here right now. Now is when our memories are made. And in between the rows that separate the evening from the day, we'll build an endless stage. Century where memories can stay upon the shifting sand. Da 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 da